sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25, sai kuma wasu tashoshin FM a jamhuriyar Niger wanda suka hada da radio amfani Sarauniya Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol ko kuma tashar mu ta VOA Africa zango na 102.5, sai kuma Alpha Radio kuma sai a kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu a tayanar internet a kwadiyo shi akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce da kuma Madina Dahiru mai shanu daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na rana yau Juma'a 3 ga watan Janairu na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Amurka ta kai hari da asubahin yau Juma'a ta kashe babban kwamandan zaratan sojojin juyin juya halin Quds na Iran, Qasem Soleimani. Ita kuwa Iran ta mayar da martani kan harin inda ta sha alwashin ramawa. A babban birnin kasar Indonesia, Jakarta, an fuskanci ambaliyar ruwa mafi munin da birnin ya gani cikin shekaru 6.
Kanin labaran kenan kuka saurara. Idan muka shiga cikin shirin kuma, za ku ji cewa tun ba yau ba dai masana suke magana akan sauyin yanayi, bisa dukkan alamu dai alamominta sun fara bayyana, domin kuwa
kai sanyin bana ya fi na bara, har waɗansu mu ma muna tunanin mun ce kai ko mutanen kasan wajen sun dan sinke dan pipe wanda yana basu sanyin ne ya zo har Jos.
To babu shakka cewa ilimi shine ginshikin rayuwa, amma kuma duk wata al'umma tana ginuwa ne da ingantaccen ilimi. In kuma ba a yi haka ba,
babu shakka ba za a samu abin da ake so nan gaba cikin rayuwa ba. Idan ilimin yaro kankanin yanzu bai samu inganci ba, to ya za a yi nan gaba ya zama da rayuwa ce mace wani.
To za ku ji cikakkun rahotannin nan da ma wasu, amma duk wannan sai bayan kun sha labaran duniya.
Masu sauraro, barkanku da warhaka ga cikakkun labaran duniya. Amurka ta kai hari da asubahin yau Juma'a ta kashe babban kwamandan zaratan sojojin juyin juya halin Quds na Iran, Qasem Soleimani, wato a tashar jirgin sama ta kasa da ke birnin Bagadaza na kasar Iraki. Sanarwar da ma'aikatar tsaron Amurka ta fitar jim kaɗan bayan harin ta ce shugaban Amurka Donald Trump ne ya bada umarnin kai harin da nufin kashe gwiwar Iran wajen yiwuwar kai wani hari nan gaba. Sanarwar ta ce Janar Soleimani na da niyyar kai wasu sabbin har-hari kan jami'an diplomasiyyar Amurka da ke Iraki. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ba ta yi wani ƙarin haske a kan wato harin makami mai linzamin ba. Sai dai ƙasar Iraki ta ce an kai harin rokan ne kan ayarinsu kusa da tashar jirgin saman. Ministan harkokin wajen Iran ke cewa kisan Qasem Soleimani da aka yi zai kai ga kawar da gurbatattun hukumomin da ke lalata kasar Iraki.
Amerika da Iran
sannan ɗaya daga cikin wasu masu nuna ɓacin ransu kan wannan harin shi ma ya ce ba a cikin ƙasar Iraki ya kamata Amurka da Iran su kecere ni ba. Ba mu so su warware matsalarsu cikin ƙasar Iraki, saboda wannan ba zai amfane mu ba. Mu da muke cikin dandalinta wato Tahrir ba mu yi murna da kisan Soleimani ba. A matsayin martani kan harin da Amurka ta kai, Iran ta sha alwashin mayar da martani. Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya kira kisan janar ɗin keta dokokin Iran da kuma harin ta'addanci. Duk da dai cewar ma'aikatar tsaro ta Amurka ta kare harin, inda ta ce janar ɗin na da niyyar kai hare-hare kan jami'an diplomasiyya da ke Iran, shi dai shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce tabbas ba shakka Iran da sauran ƙasashen duniya za su mayar da martani. Ita kuwa shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta yi allawadai da harin, inda ta ce an kai harin ne ba tare da tuntuɓar majalisa ba, kuma a cewarta wannan harin zai iya janyo ƙarin rikici-rikici waɗanda ba a buƙata yanzu a duk faɗin duniya. To labarin duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. babban birnin kasar Indonesia Jakarta an fuskanci ambaliyar ruwa mafi munin da birnin ya gani cikin shekaru 6. Lamarin da ya janyo mutuwar mutum fiye da 40 a cikin makon nan. Ruwa kamar da bakin kwariya da aka samu a ranar Talata da kuma Laraba ne suka janyo malala manyan hanyoyi wajen wato 266 a kasar da Indonesia a cewar hukumar bada agaji ta kasa da kasa ta Red Cross. Wasu rahotanni dai sun ce lamarin ya tilasta mutane da dama a zama a cikin gidajensu yayin da mutum wurin 19,000 suka bar muhallinsu. Wata malamar jami'a mai suna Paramita Supamijoto ta sheda wa muryar Amurka cewa ta kasa fita daga gidanta sakamakon ambaliyar ruwan saboda jin ta yi kamar tana cikin wato wani katon rafi. Wani kudirin doka na bukatar tura sojojin Turkiya zuwa Libya ya samu amincewar majalisar kasa jiya Alhamis, amma amincewar dakarun Turkiya su shiga cikin yakin basasar Libya ya janyo wato gunaguni da Allah wadai. Kudirin ya samu amincewa ne da kuri'u 225 da wato 194 da ya bawa shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan wa'adin shekara guda don ya tura sojojin kasar na goyon bayan gwamnatin rikon kwariya ta Libya da take samun amincewar kasashen duniya. Gwamnatin rikon kwariya ta Libya yanzu haka tana fuskantar cijiya daga dakarun janar Khalifa Haftar wanda yanzu yake rike da gabashin Libya. Shigar dakarun Turkiya cikin yakin basasar Libya ya sa kasashen duniya nuna damuwa, sai dai Turkiya ta yi watsi da damuwa kan tura sojojin ta Libya.
Madina Tahiru Kishanu kenan ta karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotannin namu. An dade ana bada misali da irin sanyin da ake fama da shi a kasashen yamma. To a Najeriya dai cikin ɗan kwanakin nan mazauna yankin arewacin Najeriya na fama da matsanancin sanyi, inda alƙaluma ke nuna cewa wato alƙaluman ma'aunin sanyi ke nuna cewa ya kai ƙasa da digiri 6 a wasu wurare kamar su Kaduna, Kano da dai sauran jihohi da ke wannan yankin. Zainab Babaji, gare ki.
Tsananin sanyi a garin Jos ya takura jama'a wanda da dama suka kasance a cikin ɗaki sun kasa fita gudanar da ayyukansu na yau da kullum. Tun dai ranar Laraba 1 ga watan Janairun 2020 ne matsanancin sanyi ya sauko a sassa daban-daban na arewacin Najeriya.
Sunana Mary D. Matthew. Sanyin dai Allah ya taimaka mana don akwai sanyi gaskiya. Sai dai mu dinga kula da kayan sanyi don musamman don yaranmu kada sanyi ya shige su don wani cuta ne kuma.
Sunana Abdulkadir Yahaya.
Abdulkadir,
ya kaji da sanyi a Jos? Sanyi gaskiya sai dai mu ce mun gode Allah tunda muna cikin masu rai, amma gaskiya sanyi akwai sanyi sosai gaskiya.
Amma yaya za ka kwatanta wannan sanyi tunda na ga kanan ka sa kayan sanyi tun daga sama har ƙasa?
Lokacin shin ne shi yasa muka yi wannan dare, saboda gaskiya ya waidan ya canza kawai sanyin ya yana shiga jikin mutane sosai gaskiya. Ko da yafi haka ma za mu fitowa saboda hanyar neman abincin mu ne.
Wasu mazauna garin Jos kenan ke bayyana irin matsanancin sanyi da ake yi a nan Jos. Tun farko hukumar nazarin yanayi a Najeriya a yau Juma'a ta yi hasashen yanayin hazo da raba a wasu yankunan kasar. Hasashen ya nuna cewa yankin arewacin Najeriya da rana zai kasance da sanyi na matakin 24 zuwa 32 a ma'aunin Celsius, yayin da dare zai kasance 6 zuwa 11 na ma'aunin Celsius, kenan za a yi matsanancin sanyi da dare. A cewar Madam Rebecca Gyot, sanyin yana zuwa da wasu cututtuka, don haka dole jama'a su dau matakan kare kansu.
Kai sanyin bana ya fi na bara, har waɗansu mu ma muna tunanin mun ce kai ko mutanen kasan wajen sun dan sinke dan pipe wanda yana basu sanyin ne ya zo har Jos, domin bana mun dandana sanyin sosai-sosai, gashi nan ma mun shanye kanmu a rana mun lullube domin sanyin.
Me illan wannan sanyi?
Illan shi shine akwai cututtuka wanda sukan tafi da irin wannan yanayi, akwai kuma su mura wanda domin yanayin sanyin mutane basu samu sun rufe jiki sosai ba, wani lokaci ma ba za a rasa su cututtuka kamar su pneumonia da sauransu ba.
To me kike ganin kamar jama'a kamata su yi musamman wannan lokacin sanyi?
Wannan lokacin sanyi ya kamata jama'a su nema suturan da zai rufe musu jiki.
Shi ma Richard Longji ya gargaɗe al'umma ne da su yi hattara wajen amfani da wutar gawayi a ɗaki.
Irin abu makamancin wannan lokaci yana da illa, don yakan kai ga har wayansu ma ya kai su ga mutuwa. Wayansu itatuwan da aka yi gawayi da su, wayansu su ba su da kyau, sukan jawo damuwa.
Yayin da jama'a ke kukan matsanancin sanyin, shi ko Babangida Yusuf da ke sana'ar sai da kayan sanyi ya ce kasuwa ta bunƙasa.
To wannan kasuwanci a 'yan kwanakin nan dai tabarkalla ba laifiya na dan taɓa ciniki fiye da kwanakin baya, kuma farashin ma ya dan bambanta.
Wato farashin yanzu ya haura kenan?
Kwarai da gaske.
Wato dai ka ji daɗi kenan lokacin wannan sanyi?
A farin ciki sosai.
Wato kana so a ci gaba da yin wannan sanyi?
No, in an ci gaba kuma akwai masu cutuwa.
To amma yanzu a ce a rana kakan yi kaman misali naira nawa?
Wannan sirri ne.
Wato ba za a iya gaya mun baki.
Wannan sirri ne da kawai na gaya miki.
A halin da ake ciki dai, mafi yawan jihohin arewacin Najeriya na fuskantar yanayin matsanancin sanyi da ya zuwa yanzu ba a san ran da zai sassauto ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To Allah ya kyauta. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. A wani bincike da asusun ba da tallafin gagaji na gaggawa na kasar Amurka, wato USAID, ta yi a arewacin Najeriya. Alƙaluma sun nuna cewa kaso 8 na yara 'yan makarantar firamare ne ke iya karatu da harshen Hausa a jihar Bauchi, inda takwarorinsu kuwa a jihar Sokoto suka tsaya kan kaso 2 kacal. Dalilin haka ya sanya USAID gabatar da wani tsari da zai taimakawa yaran don ilimi ya inganta. Ga rahoton Abdul Wahab Muhammad.
A dangane da haka, sai hukumar ta USAID ta zabi wasu cibiyoyin ilimi a jihohin biyu domin shawo kan matsalar, inda a jihar Bauchi aka zabi kwalejin ilimi ta Adamu Tabawa Balewa da ke garin Kankere. Kamar gudanar da shirin da za a horar da malamai kan dabarun koyarwa, za su je su koya wa malaman makarantun firamare game da sabbin hanyoyin koyar da yaran. A tattaunawa da shi, shugaban kwalejin ilimi na Adamu Tabawa Balewa, Farfesa Adamu Yubunga, ya yi ƙarin haske kan batun.
Wani guduma daga USAID sun zo arewacin Najeriya ne domin su gwada ilimi martaba samar primary school, sai suka ɗauki Bauchi a matsayin misali. To bincike sai nuna musu kashi 8 daga cikin 100 ne kawai suka yi karatu da rubutu, so da sai suka karkatar da akalin taimakon su zuwa cewa ba a ne mata su yi me ya sa ba za su dusar da mutane arewa 'yan primary school wajen iya karatu da rubutu ba.
Jami'in koyar da sabbin dabarun koyar da yaran firamare da ke gudana a kwalejin Adamu Tabawa Balewa, Malam Aminu Shaibu Babas ya yi ƙarin bayani kan shirin da ake fatan zai samar da yanayin da zai inganta ilimin yaran firamare a jihar Bauchi.
Babu shakka ba za a samu abin da ake so nan gaba cikin rayuwa ba idan ilimin yaro kan karen yanzu bai samu inganci ba, to ya za a yi nan gaba ya zama wani a rayuwa ce wuce wani. To wannan ne ya sa ya an karar da su suka ce to kun su riga ba da gudunmawa a training din malamai kawai akan sabon da ba su taka karya ba, ka har su haɗa kai da hukumomin ilimi na jihohi guda biyu wato Bauchi da Sokoto, domin suka yi za su taimaka wa waɗannan ƙananan yara waɗanda 'ya'yan talakawa ne kamana wanda ba su da daman zuwa makarantun kuɗi, don a ba su taimakon da ya dace. To sun fara wannan program ta yadda suka fara haɗa kai da hukumar manhaja wanda take kula da manhajar ilimi ta ƙananan yara wanda ke Abuja, wato NDRDC. Suka yi zama da su suka gano irin taimakon da ya kamata a yi a cikin shi kansa manhajar karatu, domin a saka wato darussa irin na karantarwa na koyon karatu da kuma rubutu.
Wannan Bauchin Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya yi bayani a gwamnatance dangane da matakan da za a ɗauka don inganta matsayin ilimi a jihar Bauchi.
Muna da ɗalibai miliyan 1,300 wanda ba sa da azuzuwan da za su yi shiga, dole ne mu gina su, muna son cikin shekara guda muka cewa mu yi mofin ɗin wayannan, kuma dole mu gina azuzuwa masu yawa yanzu ma mana ginawa. Saboda haka abin da ya rike mana za mu zauna da mu a gwamnatance da kuma a san majalisa mu ga mun yi wani abu wanda zai kasance a kai-kai yake a fili, za mu ci gaba da irin wannan aiki wanda zai kasance nan da shekara hudu ta barbarewan ilimi za mu gyara shi, za mu gina gidajen malaman makaranta.
Abdulhab Muhammad Buda, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
masu rahayin barkamu da dawowa. Yanzu kuma daga batun ilimi a jihar Bauchi a Najeriya, sai kuma batun siyasar Niger. Inda yayin da shiri ake shirin babban zabe a Niger, hukumar zaben kasar ta gudanar da wani taro domin nuna amincewarta da yadda aka tattara wato yadda aka gudanar da shirin bada katin zabe a kasar.
A yayin taron da ya kira a wannan Juma'a domin sanar da shugabanni da wakilan jam'iyyun siyasa halin da ake ciki dangane da ayyukan rajistar da aka fara a ranar 15 ga watan Oktoban 2019 a jihohin Agadez, Tawa, Tilibiri da Doso, shugaban hukumar zabe ta kasa Seni Isa Kasuna ya sanar cewa duk da kalubalen da aka fuskanta a ranakun farkon soma wannan aiki, abubuwa na tafiya kamar yadda ake bukata.
En dépit des difficultés relevées, panne de kit, démission de certains agents, problèmes logistiques, en particulier au démarrage de ce processus.
Yace ko da yake an fuskanci matsaloli irin su tangardar na'ura da yadda wasu jami'an rajista suka yi murabus daga aiki. Ana iya cewa aiki na gudana daidai wa daida. Haka kuma sakamakon lura da tabarbarewar sha'anin tsaro a yankin Tilibiri yasa hukumar zabe da haɗin gwiwar ofishin ministan tsaro da na cikin gida bullo da wasu sabbin hanyoyin da ke bada damar gudanar da ayyukan rajistar cikin nutsuwa.
Dans l'air 5 avec une plus grande efficacité.
A ranar 19 ga watan Najeriya ne kamata a kammala ayyukan rajista a waɗannan jihohi hudu, inji shugaban hukumar zabe. Kuma a cewar sa kawo yanzu mutane 623,765 ne aka yi wa rajista daga cikin mutane miliyan guda da 56,156 da hukumar kididdiga ta ƙasa wato INS ta bayyana a matsayin waɗanda suka cancanci samun katin zabe.
Total général pour l'ère 3, 1,056,156 d'après les estimations INS, effectivement enrôlés 623,765.
Sai dai shugaban jam'iyyar MPA Bunkasa Muhammad Sidi Abdullahi na gungun jam'iyyun 'yan ba ruwan mu dake ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro na da damuwa a game da waɗannan alƙaluma.
Akwai dan shakkun da muke gani kaman cikin region guda biyu, kaman cikin region kin Tawa da region kin Tilibiri, saboda muna da wakilai, muna da coordinator duk cikin region da commune, da duka mutanen mu suna bi sau da kafa suna samun bayani. Muna jira da Seni ta gudanar da aikin ta tsakani da Allah. Nauyi ne da ƙasa ta bada, kuma ya zo sun yi rantsuwa.
A nan gaba kaɗan ne za a fara irin waɗannan ayyukan rajista a jihohin Zandar, Maraɗi, Difa da Yamai, kamar yadda abin zai shafi 'yan Nijar mazauna ƙasashen waje. Don ganin an haɗa kundin rajistar da za a yi amfani da shi a yayin zaɓuɓɓukan da ƙasar ta Nijar ke sa ran share fage da zaben kansiloli a watan Nuwambar 2020, yayin da za a gudanar da na 'yan majalisar dokoki da zagayen farko na zaben shugaban ƙasa a watan Disambar wannan shekara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ta gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoto. Masu sauraro, kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe 10:19. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Shirin Duniyar Amurka na wannan mako zai waiwaye ne kan yadda aka tatsi sabon shekarar 2020 a New York, birnin da ya fi kowanne yawan jama'a a Amurka, inda bisa al'ada jama'ar da aka yi kiyasin yawan su ya kusan miliyan 1 daga sassan duniya kan taru a daren Jajiberi a wani dandali da ake kira Times Square domin a kidaya daƙiƙoƙin ƙarshe na fita a shekarar da ta gabata. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani da ma wasu rahotanni da muke ɗauke da su. Sunana Mahmud Lalo. To, ana zaune lafiya ma yankin dandalin Times Square mai ɗumbin tarihi da ke birnin New York. Ba wuri bane da mutum zai mai shigar galala saboda cunkoson jama'a da ke ratsa shi. Ballantana a ce rana mai kamar ta jajiberin sabon shekara, ranar da mutum ya kamata ya kauce wa yankin saboda dandazon jama'a. Jama'a da yawansu aka yi kiyasin ya kusa miliyan 1 daga sassan duniya suka taru a daren Jajiberi domin marabtar sabon shekarar nan da muke ciki.
too chaotic.
It's going to be so crowded, but we'll probably watch it on TV.
Wasu ma'aurata kenan suke jinjina yadda jama'a suka cika makil, inda suke cewa watakila ma gida za su koma su kalli wasan a talabijin. Bisa al'ada a wannan taro, da zaran jama'a sun kammala kidaya da kikokin karshe na shekarar da za ta shuɗe. Hakan saki wata makekiyar kwallo wacce aka kera. Robert Stoltz na ɗaya daga cikin ma'aikatan da suka yi ɗawainiyar kera wannan kwallo.
Just a lot of preparations. Checking, rechecking, and rechecking again.
Yace abin ya kunshi shirye-shirye da yawa. Akan yi ta duba aikin akai-akai domin kada a samu tangarda a wannan rana mai cike da abin annashuwa.
In anticipation for
ita dai wannan kwallo da aka saka bayan an kammala kidayar na dauke ne da wasu gilasai marasa nauyi, cikin ta kuma na dauke da fitilu sama da 32,000. Waɗanda suke shirye wannan taro sun yi ikrarin cewa miliyoyin mutane ne suka kalli wannan wasa ta talabijin. Sannan sama da mutum biliyan ɗaya suka kalla a sassan duniya. April Fowler tare da Etta tun daga jihar South Carolina suka yi tattaki domin zuwa kallon wannan wasa na marabta sabon shekara.
Na sha kallon wannan wasa a talabijin. Tun ina 'yar ƙarama nake kallo a talabijin. Amma kallon wasan ido da ido ya matukar birge ni.
Tom Brennan na ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taro. To ko menene sakonsu na wannan shekara?
The one thing that I like to do and what everybody hope that they can bring into the new year is take pause for just a moment and look for the good in every single situation because it's always there.
Yace abin da nake so nayi kuma nake so kowa yayi shine shiga sabon shekarar nan da tsarkakkiyar zuciya ta yadda zamu kalli komai da zuciya mai kyau yayin kuma da muka shiga sabon zangon shekaru 10 mu kasance masu tsayawa muna zurfin tunani a duk abin da zamu yi. Ba gefe guda kuma Amurka ta kashe shugaban wani rukunin dakarun juyin juyi halin Iran waɗanda ke ayyukan su a ƙasashen waje a wani harin saman da ta kai a filin jirgin saman Baghdad babban birnin Iraki. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce ta kawar da Jalal Qasim Soleimani saboda yana kitsa wasu hare-hare waɗanda za su kakeci jami'an diplomasiya da sojojin Amurka da ke birnin na Baghdad da kuma sauran yankin, inda ta ce suna da hujjojin da suka nuna cewa shi ya tsara yadda za a kai hare-haren. Sai dai shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce an aiwatar da wannan hari ba tare da an sanar da su ba. Hakan kuma ka iya rura wutar wani sabon rikici. Tuni dai kasashen duniya ma suka fara tsokaci kan wannan hari, inda China ta ce ba ta goyon bayan wannan hari, yayin da ministan harkokin wajen Burtaniya Dominic Raab ya nemi da a kai zuciya nesa. Shi kuwa kakakin kungiyar Hamas ta Palestina Bassam Na'im cewa yi wannan hari zai bude kofar da komai zai iya faruwa illa zaman lafiya. To komai ɗan Iraki ke cewa dangane da wannan hari da aka kai a cikin kasarsu?
Amurka, Iran.
Wannan ɗaya daga cikin masu zanga-zanga a ƙasar ta Iraki ne yake cewa Amurka da Iran su tafi can wani wuri su nemi maslahar rikicin da ke tsakaninsu ba a cikin Iraki ba. Ba ma son a zo nan domin babu wani amfani da zuwansu nan zai mana. Masu sauraro da haka mu kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako, sai kuma na jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Amina Buhari Auna da Julie Letters Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Gaida Mahmud Lalo da da shirin duniyar Amurka. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta. Ya ce Allah ya kawo mu sabuwar shekara. Ya Allah, muna roƙonka da ka sada mu da alherin da ke cikin wannan sabuwar shekara. Sannan ka kare mu daga dukkan sharri da masifu. Ka ba mu zaman lafiya, ka yaye mana talauci, ka ƙara mana arziki, muna yi wa illahiran ma'aikatan VOA Hausa na muryar Amurka barka da shiga sabuwar shekara. Allah ya ƙara muku ƙwarin gwiwa, basira da hazaka. Amin, mun gode. Saƙonmu na gaba ya fito ne daga goni manajan Bulo da Masak. Yace salam VOA Hausa. Dan Allah ku bani daman taya al'umar duniya murnar shiga sabuwar shekara. Addu'a ta shine Allah ya sa mun shigo cikin ta da alkhairi. Allah ya nisance mu da sharrin da ke cikin ta. Sai kuma sakon da ya fito daga kaka Alhaji Bukar yace salam VOA Hausa. Da farko muna yi wa ma'aikatan VOA Hausa barka da shiga sabuwar shekara. Muna kuma kira ga shugaba Buhari da ya fito ya yi wa jama'a ƙarin haske akan batun janye sojoji a wasu yankunan Najeriya da za a yi. Daga nan sai sako da ya fito daga Salihu Isa Fana yace assalamu alaikum VOA Hausa. Da farko ina taya shugaban kasa Muhammadu Buhari da gwamnoninsa 36 murnar shiga sabuwar shekara. Da fatan za su hada karfi da karfi domin fidda 'yan Najeriya halin da suke ciki na aljannar waina, kasa zafi sama zafi. Sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga injiniya mai gero makeri yace wannan sabuwar shekara Allah ya sa harharan 'yan bindiga ya zama tarihi. To amin. To jama'a, ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku. Godiya muke yi. Barkanku da sabuwar shekara.
Ta gaida Binta Esiro da wasiƙun masu sauraro. Yanzu kamu mai sallama da ku ga Madina Midahiru ta dawo da labarai a takaice.
Amurka ta kai hari da asubahin yau Juma'a ta kashe babban kwamandan zaratan sojojin juyin juya halin Qud na Iran, Qasem Soleimani, a tashar jirgin sama ta ƙasa da ke birnin Baghdadza na ƙasar Iraki. Sanarwar da ma'aikatar tsaron Amurka ta fitar jim kaɗan bayan harin ta ce shugaban Amurka Donald Trump ne ya bada umarnin kai harin da nufin kashe gwiwar Iran wajen yiwuwar kai wani harin nan gaba. A matsayin martani kan harin da Amurka ta kai, Iran ta sha alwashin mayar da martani. Ministan harkokin wajen Iran Mohammad Javad Zarif ya kira kisan janar din keta dokokin Iran da kuma harin ta'addanci. A babban birnin kasar Indonesia Jakarta an fuskanci ambaliyar ruwa mafi munin da birnin ya gani cikin shekaru 6, lamarin da ya janyo mutuwar mutum fiye da 40 a cikin makon nan. Wani kudurin doka na buƙatar tura sojojin Turkiya zuwa Libya ya samu amincewar majalisar ƙasar jiya Alhamis, amma amincewa da dakarun Turkiya su shiga cikin yakin basasar Libya ya janyo gunaguni da Allah wadai. Kudurin ya samu amincewa ne da ƙuri'u 325 da ya bawa shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan wa'adin shekara guda don ya tura sojojin kasar na goyon bayan gwamnatin rikon kwariya ta Libya da take samun amincewar kasashen duniya.
Yanzu da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma shirinmu na dare kuma na ƙarshe a wunin yau, inda za mu so mu ji ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da ke ci muku tuwo a kwariya. Yanzu a madadin Madina Dahir mai shanu da ta tsaya da gabatar da shirin da kuma Julie Letters Gresham da ta hada ta kuma bada umarni, sai injiniyan mu na wannan lokaci ni Aisha Mu'azu nake cewa ku karasa wuni lafiya, amma kada ku nisa domin kuwa Amina da Maryam suna nan tafe da shirin yau da gobe.